mutajalin gone yake wa karki Maryam Happy birthday Maryam mimi er baba munyi murna yura na ta birthday ki Oh happy birthday Maryam mimi er baba mu dace alahira da daula albarkaci sidi wanda shi muke doki
salati
ga annabi kai karawa wanda yazo da hanyar da za ta kullewa har da ahli sahabbai ma asanyawa asanya mimi yar baba ce da cewa yau baddin ki maryam ki shanawa babu mai kinki halikin yi morewa Sallama zan shigo cikin baitinki Mimi yar baba yau ranar baddinki Shi yasa na tawo don in yi baitinki Mimi yar baba kin wuce a raina ki Ko da yasa ba wacce za ta nuna ki Ke da banci ku da a halittarki Sannu sannu ta kakin jiyar baba ki yi murna tamkar ba za ki daina ba a taba ki samsam ba za a share ba martabar ki mimi ba za ya kare ba ya ga umma sannu biya gurin baba ki ta shauki yau rana ta baddin ki tadarawa ki yi murmushi mai sa a rudewa don kina da kyau irin na nunawa gashi birthday ki ya zama abin kwatantawa duka mun taru sai murna a birthday ki happy birthday maryam mimi yar baba Munyi murna yau rana ta birthday ki Oh happy birthday Maryam mimi yar baba